Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan hantsi akan mitoci da suka hada da 19:31-60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mutatashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da wannan lokaci. Baba Yakub mai kirri ne tare da Ibrahim Ka Almasi Garba muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsi na ranar Laraba 26 ga watan Afrilu. To ko bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewa hukumar INEC tana shirin gudanar da aikin rajistar masu zaɓe a faɗin ƙasar Najeriya musamman ga matasa da suke cika shekaru 18 a daidan wannan lokacin. A jihar Adamawa kuma mutanen Madagali ne suke shan bukukuwa na nuna jin daɗin su ga kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci na Boko Haram a yankin. Haka kuma muna da wato maimacin shirin ciki da gaskiya da Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar, da kuma sharhin wasu da jaridun ƙasar Kamaru da Muhammad Awal Garba zai gabatar da sakonni da kuka aiko mana, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Da alamar tsohon mai baiwa ƙasar Amurka shawara kan tsaro a gwamnatin Donald Trump ya saba ma dokokin ƙasa saboda rashin yin cikakken bayani kan biyansa kuɗi da wasu ƙasashen waje suka yi saboda wasu ayyukan da ya yi masu, abinda shugabannin kwamitin bincike na Majalisar Tarayyar Amurka suka gaya manema labarai kenan jiya Talata. Wannan cimma matsayar bai ɗaya na jam'iyyu wanda ba a saba yi ba, wanda aka yi a majalisar ta Capitol Hill, ya zo ne bayan da fadar shugaban Amurka ta White House ta ƙi ba da kwamitin takardu masu alaƙa da harkokin Michael Flynn da ya yi da 'yan ƙasashen waje. A matsayinka na tsohon jami'in soja, bai kamata ma ka karɓi kuɗi daga wurin Rasha ko Turkiya ko kuma wani ma ba dai. Kuma ga dukkan alamu abin da yake kenan a cewar shugaban kwamitin bincike Jason Chaffetz, wanda ɗan Republican ne daga Utah. Fadar White House ta maida martani jiya Talata da cewa ita ba ta sani ba ko tsohon mai baiwa ƙasa shawara kan tsaron ya karya wata doka a harkar da wato harkarsa da wasu ƙasashe na karɓan kuɗi da ayyukan da ya musu.
Tashar talabijin ɗin da ta fi girma a Afghanistan ta bayyana cewa harin da aka kai a ranar Juma'a da ta gabata kan wasu sansanin sojoji da ke lardin Bagh da ke arewacin ƙasar shine mafi muni cikin duk hare-hare da Taliban ta taɓa kaiwa, kuma ya yi sanadin mutuwar sojoji sama da 250, sa'annan ta zargi gwamnati da yin rufa-rufa. Gwamnatin ta yi ta shan suka saboda kin bayyana adadin abinda wato waɗannan mutane ko kuma wanda abin ya rutsa da su bayan an yi kwanaki da kai wannan harin, wanda aka auna rundunar ta 250 ta sashinta na sojojin Afghanistan na a helkwatar lardin Mazar-i-Sharif. Mataimakin shugaban majalisar dattawan Afghanistan ya gaya wa majalisar dattawan a ranar Lahadi cewa jami'an sojoji sun gaya masa cewa waɗanda suka mutu wajen 131 ne, a yayin da kuma 'yan siyasan yankin ke cewar mutane sama da 150 ne suka mutu da farko. Bisa ga bayanan da aka tattara daga kafafe da dama, yanzu an tabbatar da mutuwar sojoji 250 daga larduna 10, a cewar kafar labarai ta Tolon News a jiya Talata. Tana mai danganta rahoton nata ga abin da ta kira kafafe masu tushe.
To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jiragen yakin Turkiya jiya Talata sun auna mayakan kungiyar ma'aikata ta Kurdawa ta PKK wacce aka haramta, da kuma wata muhimmiyar kungiya mai dasawa da Kurdawa wacce ke kan iyakar Siriya da Iraki, inda wasu ƙananan ƙungiyoyin fafutuka na Kurdawa ke ta wato taka muhimmiyar rawa a wata haɗaka marar ƙarfi ta yaƙi da ISIS. A wata takardar da suka fitar da yammacin jiya Talata, masu sa ido na ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a Siriya sun ce aƙalla mutane 18 ne suka mutu a harin jirgin saman, sannan suka yi gargaɗin cewa da alamar adadin mace-macen ma na iya karuwa. Da Turkiya da Amurka da Tarayyar Turai dai sun ayyana PKK a zaman kungiyar 'yan ta'adda wadda ta yi shekaru gomai tana ta gwagwarmayar kwatar 'yanci daga gwamnatin Turkiya mai fada a Ankara. Kuma jiya Talata sojojin Turkiya sun kare fadadadden hare-haren da suka kai. Da haka wargaza ƙananan ƙungiyoyin ta'addanci masu yin barazana ga tsaro da haɗin kai da kuma mutuncin ƙasarmu da al'ummarmu, sannan kuma a matsayin wani ɓangare na damar da muke da ita ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa mun kai hare-hare da jirgin sama, a cewar wata takardar taƙaitaccen bayanin sojojin Turkiya.
A daidai lokacin da ake ƙara zaman ɗarɗar game da batun shirin nukiliya da makaman masu linzami na Koriya ta Arewa, jiya Talata sojojin Amurka sun fara jigilan wasu na'urorin tarwatsa waɗannan makamai na THAAD. Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. Hukumar zaɓe a Najeriya ta ainihin tana shirin fara aikin rubuta sunayen masu zaɓe a faɗin ƙasar. A cewar wakiliyarmu a Jos Zainab Babaji, hukumar za ta fara wannan aiki na gama gari ne a ranar Alhamis ɗin gobe. Da yake mata ƙarin bayani akan wannan aiki, Alhaji Usman Musa Wase na hukumar ainihin ta ƙasa a jihar Plateau cewa ya yi.
Tunda akwai waɗanda suka cika shekaru 18, akwai kuma waɗanda suke son su canza wurare da da suke, akwai kuma waɗanda suka rasa katutukansu, kuma waɗannan aiki za mu yi su ne a kowane office namu na local government. Wannan aiki za mu yi shi na tsawon wata uku. Bayan mun kammala wannan wata uku, za mu buga katuttuka mu raba, sannan daga nan za a sake dorawa. Mun yi la'akari da wasu matsaloli da aka samu a baya, kuma wannan hukuma da haɗin kan sauran waɗanda suke da ruwa da tsaki a harkokin nan, muna haɗa kai domin ganin cewa ba a sake samun aukuwansu ba.
Batun na'urori fa?
Eh, alhamdulillahi muna da na'urori a kasa wadda za mu yi waɗannan ayyuka.
To ta yaya za ku tantance waɗanda shekarunsu bai kai ba?
A nan ne muke bukatan haɗin kan jama'a. Ya kamata iyaye da sauran 'yan siyasu su ba mu haɗin kai, domin ba daidai ba ne a ce mutum bai shekara 18 ba a jefa shi cikin harkan siyasa.
Wasu da suka halarci taron sun ba hukumar zaben shawarwari kamar haka.
Sunana Grace Jerry. Damuwanmu shi ne duk mun san inda ake barin 'yan nakasassu a baya. So in aina za su iya producing ballot paper nasu in braille, kadin zabe in braille form, inda makafi zai iya taba zai san me ne wani party ne, kuma zai san inda zai sa hannun shi yayi voting da kanshi. Kuma kurame an kamata ana sa kaman interpreters wanda za su dinga yi musu signing da hannu.
Honorable Damishi Sango, local government da suke karkara ba na birni ba, wayansu jama'a suna da nesa, sannan kuma ya tafiya dogon tafiya, kuma ya je a ce mishi a injin ya lalace, kuma ba wuta generator, battery ya mutu, maimakon Aisha local government ta je Aisha Ward.
Sunana Binkur El Binkur. INEC suna kan nasu, mu ma muna kokari mu gaya ma mutane ku fita ku je ku karba kati nan, domin ba da shi ba ba za a yi zabe ba.
Basaraken gargajiya kuma Dagon Re Haifan Paul Taditok yace za su ba da goyon baya wajen fadakar da al'umma su fito don yin rajista.
Ba dalilin da wanda shekaran shi bai kai ba ya je zauna wajen. Ba abun rana daya bane, abun da za a ci gaba da yin shi ne.
Komandan rundunar tsaro ta Special Task Force a nan jihar Plateau, General Nicholas Rogers, ya hori jama'a su gudanar da rajistan ba tare da tada hankali ba.
Duk mutum za su yi registration su tabbata su yi abin da ya kamata su yi, kar su ja mana problems a wajen nan.
Hukumar zaben tace za ta gudanar da rajistan ne daga yanzu har zuwa shekara ta 2019. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla a gaida Zainab Babaji. A jihar Adamawa kuwa mutanen karamar hukumar Madagali ne sun shirya shagulgula na yin bukin bayyana farin cikin su ga kawo ƙarshen ayyukan ta'addancin Boko Haram da kuma samun zaman lafiya a yankin wadda ya fara fadawa a hannun Boko Haram din a jihar Adamawa. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya arci taron na bukin da aka yi, kuma ya aiko mana da rahoto akan yana cewa
gaba da addu'a yadda za mu samu ƙara zaman lafiya don ce da addu'a. babu maganar kirishin, babu maganar begal, babu maganar alkuni musulunci da sauransu. Addu'a na Allah ne kuma kowane lokaci Allah zai karɓa addu'ar kowa.
Da suke gabatar da jawabansu, sarakuna, iyayen al'umma da kuma shugabannin addini a yankin su ma koyaba ne da rawar da dakarun Najeriya da kuma ƴan sa kai suka taka na ganin an kawar da ƴan Boko Haram daga yankin.
Muna godiya ga manyanmu da suka haɗa kai da suka mana wannan bikin saboda murnan samun zaman lafiya a madadin wannan gaba ɗayanmu. Allah ya ƙara ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasarmu gaba ɗaya.
Tun farko da yake jawabi, shugaban karamar hukumar Madagali Honorable Yusuf Muhammad ya ce ko an shirya bikin ne domin nuna farin ciki game da nasarar da aka samu a yanzu.
Yo, al'ummar Madagali Kalgoma sun koma gida, shi ne yasa muka gani ya kamata mu nuna wa duniya mu gode wa shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, mu gode wa shi gwamna Bindo na Adama da haɗin kai da aka yi mana magana tsaro. So kowa koma gida, Madagali ko zaman lafiya sosai.
Wannan biki na mako zuwa ne yayin da akan samu harin sarika noke a wasu yankunan da aka kwato. Batun da dan majalisar wakilai mai wakiltar Michika da Madagali Mr. Adamu Kamale ke makira da ƙara kaimi.
Mu gode Allah, farko mu samu har mu taruwa mu raye mu kide-kide. A yanzu da alhamdulillah mutane suna kan komawa. Abinda zamu iya faɗa illa sai dai mu ce har yanzu dai da shaurara ne a kaba. Ya kamata sojojin Najeriya su suke karfafa batun tsaro a Madagali musamman kauyukan da suke kewaye da Sambisa.
An dai kammala bukukuwan ne cikin koshin lafiya duk da yunkurin da wasu ƴan Boko Haram suka yi kai hari, yunkurin da kodakarun Najeriya ma suka tarwatsa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, yanzu kuma sai a shakata da wannan waka a kai inji. Madalla a gaida Abu Kalangu da waka. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma wato ƙarfe 3:14 kenan na dare a nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Yau da mu ci gaba da jin bayanin ƴaƴan marigayi Kaila Galadiman Kwarko yankin karamar hukumar Goram ta jihar Jigawa, waɗanda tun mahaifinsu yana da rai aka je aka rushe wani sabon gidan da yake ginawa a garin Goram, a daidai inda a yanzu aka gina gidan shugaban majalisar karamar hukumar ta Goram. Tun daga lokacin da aka rushe wannan gini na mahaifin nasu har zuwa yau ba a biya su diya ba. Ba a ma ce musu wani abu ba game da wannan nuna iko da aka yi musu. Lamarin nan ya faru tun gwamnatin da ta shuɗe. Yau za mu ci gaba da jin bayanin yadda aka yi aka rushe musu gida da kuma roƙonsu ga gwamna Muhammad Badaru Abubakar.
Abinda za a ƙara tambaya shi ne wannan gidan naku da aka rushe, kun waye gari, wa kuka ce, ko da yake ka ce ma ba a san ma lokacin da aka rushe ba, kawai an waye gari an ga gida a rushe ne. Kaga wataƙila za a ɗauka ko wata guguwa aka yi, kuma wasu aljanu ne kenan suka rushe gidan.
To Allah da ikon shi dai wannan rusa ɗin da aka yi ba guguwa ce ta yi ba, ba kuma aljanu ne suka yi ba. mutane ne masu hankali da koshin lafiya suka je suka sa aka rushe, masu san ransu wanda da aka rushe wallahi nake ga maka babu wanda aka nema a cikin iyalan marigayi Alhaji Kela Galadima Kurko. Kawai dai mun ga guri a rushe, mu da ƙarshe ma zargin da muke ma lokacin ko saboda ba ma tare da gwamnati ne aka yi mana wannan kabilancin, aka rushe guri aka zo ko kusa kwaya ɗaya ba mu dauka ba, ballantana kwano ba mu san kuma ya aka yi shi ba, har yau har gobe a cikin halin da ake ciki. Bayan zuwan wannan gwamna nema shine kamar yadda na gaya maka a baya aka yi kokarin cewar ya bada umarni suka zo daga Ministry for Local Government muka zauna.
Wannan gidan naku da aka rushe da wasu watakila filaye na wasu da aka yi amfani da su, menene yanzu a daidai wannan wajen aka gina?
Yanzu a daidai wannan gidan abin da yake gurin nan shine gidan tiyama, gidan shugaban karamar hukumar Gwaram wadda aka gina a kowace karamar hukuma a Jigawa a lokacin wacce gwamnati shine a gina an gama komai, kawai daga gaban shi ne ba ƙarisa aiki ba, wajen parking din motoci shine kawai ba ƙarisa ba, amma gidan nan shi tiya makantoma ne yanzu ma yana shiga da sauran baki ana shiga, an gama gini an yi komai tun tsawon shekara biyu aka gama ginin.
Waye shugaban karamar hukumar Gwaram lokacin da aka rushe wannan gidan?
A lokacin da abin ya faru shugaban karamar hukumar Gwaram shine Bala Silikila, bayan ya sauka Hannafi Yakubu ya zo ya hau, wanda kowanne daga cikinsu babu wanda ba mu tuntube shi ba akan babu wanda mu tuntube shi ba akan wannan haƙƙi namu.
Yanzu me kuke so ku gani?
Yanzu abinda muke bukata ga wannan gwamnati mai albarka, kamar yadda nake ta kiranta mai albarka ne saboda gwamnati ce karkashin adalan mutane, shi karkashin gwamnati shi mai girma gwamnan jihar Jigawa Alhaji Badar Abubakar, muna kira gare shi da ya duba Allah a taimaka wannan haƙƙi na marayu, a taimaka a fito da shi, a ba mu hakkinmu kamar yadda al'amara suka nuna.
Tunda jiha ce wato take daukar, tunda abu ne na karamar hukuma, ya kamata akwai haɗin kai kenan tsakanin jiha da karamar hukuma wajen gudanar da wannan gini ko kuma wannan rushe gida da amfani da filayen da aka yi.
To mu asali dai tunda karamar hukuma da ita ce wannan abu ita muka sani, amma tunda ita ma tana da na gaba saboda haka shi yasa muke kira daga sama din da cewar a taimaka ta taka rawar gani wajen cewar karamar hukuma ta bamu hakkinmu.
Yasin wannan gida da aka rushe da kuma girman filin nawa kuka yi, misali inda a ce kun nemi ko wani dillali ko wani mai safiyo na filaye, kuna ga zai kai kamar nawa a kudin Najeriya?
To akalla a wannan lokacin abinda muka kashe ya haura miliyan 2 a iya wannan gini, tun daga lokacin da aka sai fili aka fara zuba foundation da komai har aka je wannan matakin ya kai miliyan 2, amma a takaitaccen nan abinda aka rubuta za a bamu shine miliyan 1,320 da 977, shine mu abinda aka yi kiyasin shine namu na shi iyalan marigayi Alhaji Kela Galadima Kurko, shine abinda muka yi. Shi yasa na ga maka a baya kusan ma mu kawai sai dai a rage mana asara, amma ba wai an ba mu hakkinmu bane.
Ya nuna babu wani notice da aka bayar ko sanarwa cewa za a yi rushe-rushe, kawai a takaice dai kawai kun tabbatar kawai tashi ku kai ku gaba gida dai ya kwanta.
Kwarai da gaske babu notice babu komai, kamar yadda na ga maka a baya mun wayi gari bazan taba mantawa ba, ranar Juma'a wallahi aka muka wayi gari kawai gidan nan an rushe shi, kuma kafin a yi sallan Juma'a a taso ko kwayar bulo babu kofofi, ballantana kwano ko kusa mu kuma ko babu abin da muka dauka wannan a cikin wayannan kayayyaki.
Waɗannan kuɗaɗe dai kuke bukata dai a baku yanzu tunda dai ya riga an yi gini a wajen?
Magana ta gaskiya haka magana ka take, wayannan haƙi wannan haƙi namu muke bukata gwamnati da ta duba Allah ta duba nauyin haƙin marayu ta fito mana da wannan haƙi namu.
Don wani lokaci irin wannan in ya faru akan sauyawa mutane wasu filaye, idan gwamnati tana bukata ta yi aiki da wasu filaye na mutane masu takarda mai sahihanci ta kance to za ta kaurar da su ta basu wasu sabbin filaye.
Na'am, to wannan magana da kai mun ji ta yafi kirge akan cewa za a fara yanka mana filaye kafin a biya mu kuɗi. Zirga-zirgan da na yi daga kwarko zuwa karamar hukumar Gwaram ban san iyakansa ba, duk ba don komai ba akan cewa wai za a fara yanka mana filaye kafin a biya mu kuɗin mu. A takaice yanzu babu filin da aka yanka mana, babu kuma wancan kuɗi na abinda muke tunanin za a bamu ba ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu.
Na san irin garin su Sahara su Kila Gwaram duka garuruwa ne, da in kana bin ma wannan babban titi da ya taso daga Kano za ka bi ka ga shin wannan gari naku na Kwarkon a daidai ina yake daga cikin garin Gwaram?
So wannan gari namu na Kwarko idan kana tafiya misali hanyar Gombe hanyar Basirka kenan, kana dan barin garin Gwaran tsohuwa kaɗan kafin ka ƙarisa sabuwar sakatariya, akwai wani titin da ya bi hannunka na dama to kana dan shiga titin kadan ga wannan gida
na da wani gari da ake cewa kafin madaki
to ba hanyar kafin madaki bane hanyar kafin madaki hanya ce hanyar babaltu nan shi wannan gari namu na kurku kana bin wannan hanya ta hannunka na dama da kawo ci tsohuwar gwaram kadan ga titi nan yayi hannunka na dama ya shiga kudu wannan titin shi zai kai ka har kurku gundumar fagam kenan
kuma a cikin karamar hukumar gwaram din ne duka garin
a cikin karamar hukumar gwaram garin yake
yanzu ya nuna gidanku da yana nan a wannan kwarkwade
yanzu ainihin gidanmu mahaifar mu shine yana nan a nan wannan gari na kwarku
a ƙarshe gaba daya wace kalma ce ta ƙarshe ita karamar hukumar gwaram ta faɗa muku da asalin halin da ake ciki dan wata kila yin abu ya ja zare irin wannan ƙarshe sai ya kai ga har kotu mai
na'am to magana ta gaskiya mu bamu da karfin da zamu ja da gwamnati har zuwa kotu mun yi ta kokari dai tun a baya mu bi hanyoyin da muke ganin ya kamata mu bi domin hakim ya fito kuma tabbas wannan kai da kawa da muka rinka yi domin hakim ya fito yana zuwa kunnan wa'anda ya kamata ya je musamman na kasa-kasa kamar Ministry for Local Government da sauran masu wadda abin ya shafa kamar haka yana zuwa kunnan su sun sani amma magana dai kullum magana ita ce mu ƙara hakuri last ruwa na ƙarshe da nayi option shi Deputy Director, makimakin Director na Ministry for Local Government. A yanzu da nake maka magana nan yafi wata biyar rabo na da shi. Ba waya ban kuma je office din sa ba saboda da a baya ina zuwa shi nake zuwa ni tuna masa. Abinda kullu ake faɗa, mu yi hakuri. So idan ni na gane yaran da suke mun haka, to fa sauran kanne na ko yara da sauran wanda haki ya shafa, su bai zama lallai su idan naje na ga musu, na karanta musu wannan karatun, su su gane ba idan har ni na gane. So magana ta gaskiya muna kira ga gwamnati da babbar murya da cewa ta taimaka wannan haki namu ya fito.
Kodi ke a ƙarshe gaba daya ina labarin sauran masu filaye a wannan gefen filinku su wanda su ma abun ya shafa kuna da labarin su sun samu wata diya?
To magana ta gaskiya ba su samu wata diya ba saboda duk yawancin waɗanda wannan dai abun ya shafa muna tare da su muna tuntuɓar juna tsakanina da su saboda namu ne abin ya fi shafa saboda haka suna tunanin mu tunda namu babban abu ne sai mun fi samun haƙƙin mu kafin su samu ko kuma dai sanadiyar namu za su samu nasu suna tuntuɓa ta amma magana da nake ga musu dai su din masu ƙara hakuri kamar yadda idan naje ake ga mu
mun gode ƙwarai da gaske
to ni ma na gode Allah ubangiji ya taimake mu gaba daya Allah kuma ya sa wannan koke namu ya je kunnan wanda ya kamata ya je Allah ya ubangiji ya bada ikon a bamu wannan haƙƙi namu Allah kuma ya sanya wannan gidan rediyo mai albarka alkairinsa da kuma taimakon didda ya kamata ya samu daga gurin Allah ta'ala ina masa wannan fata assalamu alaikum nagode
Idris Kaila Kwaroko kenan masu sauraro za mu tuntubi gwamnan na jihar Jigawa domin jin abin da zai ce ko kuma zai game da wannan kuka idan muka samu bayani da ku ji cikin wannan shirin namu ma'ana za mu ci gaba da bibiyar wannan batun yanzu a madadin Nasiru Adamu El Hikaya Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya
a gaida Ibrahim Alfa Ahmed da tawagarsa yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun kasar Kamaru daga Muhammad Awal Karba
Zan fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Du Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru an da ta rubuto mana cewar kotun sojoji na kasar ta Kamaru ta yankewa dan jaridan sashin Hausa na tashin RFI wanda yake wakiltar su a arewacin kasar ta Kamaru Ahmed Abba hukuncin shekaru 10 a gidan yari bayan ya kwashe sama da shekaru 2 ana yi masa binciken gwagwab sannan sun same shi ne da laifin hada baki da abokan gaba da kuma rashin baiwa hukumomin tsaro labarai na sirri a maharan Boko Haram Ahmed Abba dai an haife shi ne a garin Marwa sai kuma jaridan Integration cewa ta yi ministan kasafin kudi na kasar Jamhuriyar Kamaru kuma na hannun dama Mr. Biya Felice Samba an gano cewar ya gina wani makekin gida wanda babu irinsa a kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya ya gina gidan ne a wani anguwa a bayan garin birnin Yaounde wanda yanzu haka wannan al'amari dai shine dauki hankalin jaridu da mujallin kasar ta Jamhuriyar Kamaru domin ana ganin cewa kudin gwamnati gwamnati ne wawure kuma ya gina wannan gida nasa amma har yanzu shugaba biya bai ce komai ba sai kuma jaridan Le Metayo ita kuma ta rawaito mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru za ta kashe kudade har miliyar 113 na sefan kudin na jamhuriyar Kamaru don gina wani hanya na garin Baminda zuwa garin Babajun jaridan The Post kuma ta labarta mana cewar shugaba Paul Biya ya jagoranci wani bikin yaye jandarmomi guda 176 a babban makarantar Horace da dakarun tsaron kasar ta jamhuriyar Kamaru da ke birnin Yaounde jaridan Informatin kuma cewa ta yi waɗansu kanal-kanal guda biyu ƴan bangaren ƴan awaren Ingilishi sun dankara manyan malaman cocin birnin Baminda da kuma garin Boya a gaban kotun kasar da ke Yaounde domin cewa su ne suka sanya bangarorin ƴan awaren Ingilishin har yanzu suke ta ci gaba da boransu kuma sun ce har yanzu ƴan su ba su sa karatun zamani zamu kamala sharhin jaridun namu ne da jaridan Anadolu anda ita ma ta fayyace mana cewar majallar Jeune Afrique ta sanya shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Paul Biya a gaba da caccaka wajen irin bakin mulkin da yake yi a kasarsa ta jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru
yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana
Salamu alaikum ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amerika. Ni ne Usman mai cajin handset kare shanu Olodo Ogun State Nigeria. Ina son in bada ra'ayina game da zargin da ake wa mai martaba sarkin Kano Alhaji Lami da Sanusi. Waɗansu suna cewa wai yana kwashe kuɗin fada ko kuma yana almubazzaranci da ita. To mu ɗan Nigeria idan ba mu manta ba a lokacin da Lami da Sanusi yake shugabanci a Central Bank a lokacin mulkin Jonathan ai kona da waɗansu kuɗi inda ya nuna rashin amincewarsa har ya bayyanar da abin a dalilin haka yasa an ka fitar da shi daga aiki an ka tsaye da shi an ka fitar da shi to idan shi mai goyon bayan kwashi kuɗin al'umma ne ai tun lokacin ne zai bada goyon baya to bai bada goyon baya ba a lokacin da yake shugabancin cibiyar kuɗin Najeriya wato Central Bank a nan gidansa a Kano fadar sarki a gidansa zai yi wannan abun saboda haka ina ga kira ga sarkin Kano mai martaba sarkin Kano shi yi haƙuri saboda shi shugaban al'umma ne ko mu talakawa muna da makiya balle shi da a sarki saboda haka shi yi haƙuri Allah ya ba mu sa'a ya aza mu kan makiya assalamu alaikum
assalamu alaikum mai magana malam mai zanen hula gwallo ina kira da Musa Buhari original ba hoto kwabi ba kuma da jiya da shugaba Buhari da addu'a da kuma wannan karata mun shi shugaba Buhari duk abin da yake fa ba dan kansa yake ba yana yi ne domin talakawan kasar nan kuma ci gaban wannan karata mun na haka yi mu dage da addu'a yanda su muke suke da niyyar ma shi a kansa to mu dage da addu'a Allah kariya mana lagon su mai kuta lafiya mai magana malam mai zanen hula
assalamu alaikum mai magana Alfa daga Jada don Allah don Annabi muna tambaya gwamnatin tarayya kamar janar Muhammadu Buhari dukan gwamnonin nan kan baya tura musu subvention kowane wata ne kashi nan mu yanzu nan wata hudu a jere gwamnati ba ta ba mu komai ba don Allah don Annabi shugaban ƙasa a sa mana hannu gwamnatin Adamawa yanzu a jere mu ma ka tallafa gwamnatin health education wata hudu a jere ba
yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
to a takaice da alamar tsohon mai baiwa kasar Amurka shawara kan tsaro a gwamnatin Donald Trump ya saba ma dokokin ƙasa saboda rashin yin cikakken bayani kan biyan sa kuɗi da wasu ƙasashen waje suka yi saboda wasu ayyukan da ya masu abinda shugabannin kwamitin bincike na majalisar tarayyar Amurka suka gaya mana ma labarai kenan jiya Talata
to duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsi sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikin mu za su shigo da sauran shirye-shiryen namu yanzu a madadin kowa da kowa din sashen Hausa da muryar Amurka musamman ma Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wanda ya shirya kuma ya bada umuni wato Solomon Abu da kuma injiniyan mu na wannan safiyan wato da ake kira Charles Hall kenan baba ya kuma kelini ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC a huta lafiya